John. Ya Abdullah, 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 Sallallahu alaihi wa sallam, Sallallahu alaihi wa sallam.